demokradia a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wannan shirin da zamu gabatar muku mun kawo muku shi a makon farko na watan Nuwamban bara. Saboda yadda ake yi wannan gwamnati kallon ita ce ta adalci a Najeriya, mun dauka ba mun gabatar da shirin gwamnati za ta fito ta karyata igrarin Hajiya Danna Muhammad ko ta bada ta taba hasin abin da ya kai ga korar ma'aikaciyar da ta banka tsoro rashin gaskiya ko mamakon ayaba matafi aka kore daga bakin aikin ta. Muna da labarin cewa Hajiya Danna Muhammad ta bayyana a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayya. To ko bayan haka Fadar Asarok bata ce komai ba kan wannan zargi. Ga abin da muka gabatar muku kusan watanni biyar da suka wuce.
Ina kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi masalakawa. A sauke mana abakiyar. A sauke mana abakiyar. A sauke mana abakiyar. A sauke mana abakiyar.
Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji. Amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari shine kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad, odita a kamfani inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata kungiya mai kirarin kare haƙƙin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa maƙalar da ta kunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam din da kanta ta tabbatar mana shine ta banka tsoro rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, yar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna tana aiki karkashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa waɗanda kan haka tsohuwar gwamnati shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki dan zargin ya tabbata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta daurewa ƙarya gindi. Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wanda shi ne shugaban kamfanin da shi da Atoni Janar na ƙasa duk sun ce a maida Hajiya Maryam bakin aikinta. Amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi. Wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komai ba. Hassan Maina kaina ya tuntuɓi Garba Shehu, shi kuma yake ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a bashi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da yasa aka kore ta daga bakin aiki.
Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini, aka buga min waya, aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe 9 na sa NTA sai na ga an sa suna na ni an ce GM audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ce. To ni na dauka ma kowa sai ne ko ni ce in saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an yi career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji yan gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday menene SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu.
Mama ji misali an ce abin tanki kaman kin taso wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba, kuma ke kika ce lalle sai zo an yi gaskiya tunda wannan gwamnatin canji ne, haka ne wannan magana?
Kwarai da gaske gwamnatin canji ne, kuma ni a was very happy lokacin da na ga baba ya hawa wannan gwamnati da ke yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnati ma har Allah ta cewa ma kila ma za a cire ni aiki saboda yanda nake yin aiki na. So na dauka jisan a ran da baba ne akan abin nan guza ne aiki ma yanda ya kamata, amma sai kuma sai naga wannan abin ya zo ya sani ne.
Yawa, to Hajiya ta kamar me su waye suka aikata ba daidai ba, kuma ke miki kai akan wannan mutum misali?
Sai abin da ya faru shi ne da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike, da muke yi bincike sai muka yi notice cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba kai da wayanne ne muka su work din gwamnati aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne su kaga abin da fa muka yi notice to kaji abin da ya ja wannan abin tun 2012 2013 muke wannan report
to amma je
kawai ne mutane ga da involved aka kira su ke kuma ke confirming cewa ba shi aka ce su yi resign su far aiki kuke resign most of them 2014
amma je ke baka tsarin shi waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban kasa kamar baya doka baya yake a kansa
a to kuma an ce aiki ana son gaskiya kuma ko ma fa ne ne an ce ta faɗi gaskiya
amma lokacin da
kike yaka kani na so ta ina aiki gaskiya ne I was just doing my job as an auditor anything you observe you will see out
ba ne ina nan what up zai biyo ba irin wannan
wallahi ni ban taba tunani ba amma kene ji cewa one of the mutane da aka aka ce su ta yi zai ne aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an so ita kashi an ba shi contract sawa a lokacin da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa amma duk da haka bai tunani cewa wani abu zai shafe ni ba
tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame ta da wannan bada kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani ne canje ko ta kare dawo da shi
ta dawo da shi haka ne
to ki rubuta
take dawo da shi ta bashi kuma farm tech power
yawa to da aka sallame ki rubuta take dan koke ko mai farm kai da ki rubuta take dan koke
eh da aka sallame ni na rubuta wasiƙa ne farko da aka rubuta na taimake shi gaban kasa ne tunda shi ne chairman din board din ministry of shuga kan tire ne aiki ni ban san dalili ba yi da farko ma na dauka kuma irin mistake ne aka yi sai ban ji an bani reply ba sai 17 days after ba an kore ni dan kawai na gani na NCA ba a ban take da ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani menene ya ba wasiƙa da an ga wasiƙa sai aka ce mun wai ba ba ne yake bar aiki yake so sai na rubuta letter wa na appeal yake to kaga abin da aka ce an tsire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce ai bincike baba ya din aka bincike kuma aka ce ni ban yi kuma ne ba a mai da ni bakin aiki ba tun October 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban yi kuma ne ba
to kina ganin su wani ke zargi a bayar da shugaban kasa da wannan mulakisa
to ba zai ke ce ya ga waye ba tun da ka gani ba ni da asus da je in gani ko wani abu ban san su waye ba
to har ka san da su yawa to tun da su shugaban kasa ya ce a mai da ke bakin aikin ki amma an kame da ke me zaki ce kan wannan
to ni dai ka san ni mutum ma ce sai abin da ya same ka sai kai ta addu'a Allah ya sa maka canji Allah ya saka mun kuma kuna da rago insha Allah ban fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya
yawa don za ki a tayi ma duk wannan badakalan da ake kai yau da kin da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba yanzu mu kaddara ina jin ki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika misali a shirin da sako ne tak da zaki ga masa me zaki ce masa
to ni da abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda yazo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zabe shi saboda gaskiyan babu babu kuma na kowa ne saboda haka kuma na san ba zai yaje in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi kuma aikin gaskiya ne kuma a zuwa to a dan wani yana da ya san wani a gwamnati ya je mun haka ina gani ba dai bane ba ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abu ne
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara. Da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Mazaro da aka Allah ya kawo ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan. Sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Hassan Maina Kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Kibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku zama lafiya.